الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 غواتن المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1444 wanda tayi daidai da 20 ga watan 8 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Iziya na babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala inda kuma muke bin sharhi ne na shi wannan littafi na Iziya a cikin wannan littafi na Fatuhu Rabbil Bariya wallafar babban malaminmu Professor Muhammad Al-Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 98 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai cikin tattaunawa akan abin da ya shafi aikin haji wanda darasin da ya gabata mun tattauna akan rukuni na hudu na aikin haji shine tsayuwar arfa shine samuwar alhaji ko mahajjaci a wani bangare daga bangarorin arfa tsayuwar arfa rukuni ne na hudu cikin rukunan aikin haji balma shine rukuni wanda yafi zama jigo a cikin aikin haji domin wanda tsayuwar arfa ta kubuce masa to aikin haji ya kubuce masa sannan wannan tsayuwa ta arfa lokacin ta yana farawa ne bayan rana ta yi zawali ranar arfa har izuwa ƙarshen wani yanki na dare kafin bullowar alfajir wannan shi ake nufi da tsayuwa arfa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarci mai shela ya shelanta wa mutane cewa alhajju arafatun wato aikin haji arfa arfa ita ce aikin haji da haka duk wanda yazo ainihin wato arfa ko wanda yazo wato da daddare ya tsayuwa arfa kafin alfujir ya keto to ya riski aikin haji kamar yanda muka karanta hadithin Urwa bin Mudarris inda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya halarci sallar mu wannan ya kuma yi tsayuwa arfan nan tare da mu har lokacin barin arfa yayi ya bar arfa kuma ya riga ya tsaya a arfa din kafin wannan lokacin a wani bangare na dare ko rana to aikin hajjin sa ya cika to shin lalle ne sai mutun ya riski wani bangare na yini da wani bangare na dare sannan ya riski arfa kamar yadda jumhur suka ce wajibi ne riskar wani bangare na awoyin yini da awoyin dare har ma suka ce idan mahajjaci ya tafi kafin faduwar rana to aikin hajjin sa yayi amma zai yi fidiya ma'ana zai zubar da jini Imam Malik shi kuma yake cewa aikin hajjin ma bai inganta ba har sai mutun ya hada tsakanin me wato wani bangare na dare da kuma na ainihin wato rana to wannan shine kusan abubuwan da muka tattauna wanda ahlul zahir suka ce zubar da jini baya wajaba ga wanda tsayuwa da daddare ta kubuce masa wannan kuma ita ce ruwaya daga Imam Shafi'i kuma shine kauli rajihi kenan duk kowane bangare mutun ya riska ya riski tsayuwa arfa to sai muka shiga fasali na gaba shine game da hukuncen umra idan muka ce umra shine nufatar dakin Ka'aba domin yin ibada ibadar da ake yi a umra ko ita ce dawafi sa'ayi da aski ko sesai hukuncin umra mun tattauna akan shin wajiba ce ko kuma sunna ce to su kansu malamai sun karu juna sani game da hukuncin umra an samu aqwal guda biyu wanda Abu Abdullah ad-Dimashqi ya rerewo waɗannan maganganu yake cewa malamai sun yi sabani game da umra Imam Abu Hanifa Malik suka ce sunna kuma Imam Ahmad shi kuma yace umra farilla ce kamar yanda aikin hajji yake farilla Imam Shafi'i shi kuma aka samu yana da aqwal guda biyu amma mafi inganci cikin aqwal din da aka samu daga Imam Shafi'i shi ma ya tafi akan matafiyar Imam Ahmad cewa umra farilla ce cewa sunna din ce wannan shine abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud kuma shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah daga cikin wanda suka ce umra wajibi ce cikin sahabbai akwai Umar akwai Ibn Abbas akwai Zaid bin Thabit akwai Ibn Umar da kuma wasu daga cikin magabata wannan shine kuma ra'ayin zahiriya mun karanta kuma wasu daga cikin hadisan falala na ita umra din kamar hadithin al-umratu ila al-umra kaffaratu lima bainahuma kamar hadithin tabi'u bainal hajj wal umra fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabath al-hadidi wadh-dhahabi wal-fidda kamar hadithin umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan ma'i wadannan dukkan su hadisai ne da suke nuna falalar wannan ibada ta umra mun karanta rukunan umra inda malai ce rukunan umra kamar rukunan aikin hajji ne in ka cire tsayuwa arfa kaga dai akwai ihrami harama akwai dawafi akwai sa'i duk wanda ya bar rukuni daga cikin rukunan umra to ibadarsa ta umra bata cika ba amma game da matsalar aski kwalkwabo ko kuma sesaye wannan wajibi ne ga mai umra ba rukuni bane to mun fara tattaunawa akan gabar miƙatin umra lokaci yace mana inda malai yake gaya mana cewa tana da miƙaci ita ma guda biyu kamar aikin haji akwai makani akwai zamani makani din shine duk miƙatan aikin haji su ne miƙatan umra banda wanda ke cikin garin Makka shi zai je ya harama ne a ko at-tan'im ko kuma ji'rana shine hil ko kuma wani bangare na hillu amma abinda ya fi falala shine ya haramar a ji'rana sai kuma miƙatin umra na zamani gabaki ɗaya kwanakin shekara duk lokaci ne na umra sabanin aikin haji wanda shi yake farawa miƙatin aikin haji zamani yana farawa ne daga Shawwal har zuwa kuma watan Zulhijja. To ita umara din duk kwanakin shekara kwanaki ne na umra. Ina gana nan muka tsaya ko? To za mu shiga sharhin da professor yayi game da wannan gaba. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Yace mawaqitul hajj al-makaniya hiya mawaqitul umra. Wato miqatin aikin haji na wurare sune miqatin umra. Kaga akwai Juhfa, akwai Zulhulaifa ko? Akwai Qarnul Manazil, akwai Yalamlam, akwai Zatu Irq. To waɗannan miƙatan da ma duk mun karanta su a can sune miƙatan da mahajjaci ke zuwa ɗaya daga cikin su ya harama ta aikin haji ko umra ita. To waɗannan sune miƙatai ainihin wato na umra liman arada an yuhrima biha, ga wanda yake so zai yi harama da ita umra din min gairi ahli makkata, amma wanda baya cikin mutanen makka. Duk wanda baya cikin mutanen makka to shi ma zai dauki ɗaya daga cikin wa'ancan miƙatan da muka karanta ya dauko haramarsa ta umra daga ɗaya daga cikin su. La'anna man kana muqiman duna al-miqat, domin duk wanda yake zauna a inda bai kai miqati ba, fa innahu yuhrimu min manzilihi, shi zai dauko harama ne daga ainihin wato gidansa. Kamar yadda mun tattauna wannan aikin haji ma, duk wanda shi miqati sai wato daga gidansa sai ya koma baya zai je miqati kenan, inda yake zaune sai an wuce miƙaci shi yake wato gidansa yake, to ba za a ce ya koma baya koma can miƙaci ya dauko harama ba, tunda yana wato dunal miqat, wato gidansa inda yake bai kai miƙaci ba, to shi daga gidansa kawai zai dauko harama ya taho a matsayinsa na mai niyyar umra. Wa ammal muqimi bi makka, wa ammal muqimu bi makkata, amma wanda shi mazaunin makka ne, fa yakhruju, to shi zai fita ilal hilli, zuwa wajen harami, al-ji'rana aw at-tan'imi aw ghayriha, ko dai yaje wani guri da ake kira ji'rana ko kuma ainin wato at-tan'im ko wanin su, sai ya dauko harama sannan sai ya shigo cikin gari, cewa to shigo cikin harami. Fa yuhrimu minhu, zai dauko harama daga ko ji'rana ko kuma tan'im ko wanin su, kama fa'alat Aisha radiyallahu anha, kamar yanda nana Aisha Allah ya kara mata yadda tayi. Wala wajha li tafdhil al musannif lil ji'rana, babu wani dalili na fuskantar da fifiko da mawallafin littafin yayi wa ji'rana sama da sauran wurare, domin kaga anan shi Abul Hasan Ash-Shadhili in kun tuna a matanin ya ce wal afdalu an yuhrima min al-ji'rana, ko abinda yafi falala shine mai harama da umra ya dauko haramarsa daga ji'rana idan shi mazaunin garin Makka ne. To sai malai yake so ya nuna cewa babu wani dalili na fifita ji'rana wato akan sauran wato wurare kamar tan'im, shine yace wala wajha li tafdhil al-musannif, babu wani dalili na da za a fuskantar da fifitawar da shi mawallafin littafin iziya yayi lil ji'rana, ga wato ji'rana, ghayra in banda annar rasul sallallahu alaihi wasallam ahrama minha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi harama daga ji'rana bil umratil ma'rufa, wato a wannan umrar ta sananniya, walakin fi hajjatil wada', wato umra sananniya ita ce umrar da aka umratul qada bayan sulhu hudaybiya ko, walakin fi hajjatul wada, sai dai a hajjin ban kwana amara ummul mu'minina radiyallahu anha bil ihram min at-tan'im, manzo Allah ya umarci uwar mu'minai Aisha yace ta je ta dauko harama daga tan'im, falau qila bi afdaliyati at-tan'im, to dama an ce wato yin harama ga mazaunin cikin garin Makka a tan'im ya fi falala, kana a karabu, to da wannan dalilin ma zai fi kusa da daidai fiye da a ce ainihin wato ji'rana, domin wancan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, wannan kuma umarni ya bayar. Ina fata an gane, can shi yayi a tan'im a ji'rana, amma da yazo sai ya umarci uwar mu'minai Aisha ta dauta yo harama ina tan'im, to sai malai yake ganin cewa inda ma za a ce wani wuri ya fi wani wuri falala, wajen dauko harama ga mazaunin cikin garin Makka, to da sai a ce wato mazaunin garin Makka ya fita tan'im ya dauko harama umra, ya fi ya je jirana ya dauko haramar umra, wallahu a'lam. Amma al-miqatuz zamani, amma game da miqatin zamani, fa huwa kullu ayami sana, shine miqatin zamani na umra shine dukkanin ranakun shekara. كما قاله المصنف رحمه الله كما يند أبو الحسن الشاذلي شما يفضاء الله مصر رحمة. وهذا موضع اتفاق وانا وريننا واتو اتفاق معلمي باسامون ساباني با ساكان معلمي غمدا شوا قوانكين شكرا غبادا سوني ميكاتي نزامني غوان دزي عمرا والله أعلم. صفة الحج سيكما سفر ايكين حج او صفة الأمرا آمين afwan ko sifatul umrati wato sai sifar umra. Qala al musannib wa sifatul ihram biha min istihbabil ghusl wat tanzif wa ma yalbasuhu wa ma yahrumu alayhi min al libas wat tib wa ghayri dhalika kal hajj. Wa sifatul ihram biha wato sifar yin harama da umra, min istihbabil ghusl na mustahabbancin yin wanka, watanzifi da tsafta, wa ma yalbasuhu da abinda mai harama da umra zai sa na tufafi, wa ma yahrumu alaihi da abinda ke haramta ga mai harama da umra min al-libasi na tufafi, wa tibi da turare, wa gairi zalika da wannan haka, kal hajji kamar mai aikin hajji ne. Wa hadha wadihun, wannan bayanin sa a fili yake ko. Hukumu tikraru al-umra, hukuncin maimaita umra. Qala al-musannif wa yukrahu takraruha fil 'am al-wahid. Abu al-Hasan ash-Shadhili rahimahullah yake cewa an karhanta maimaita umra a shekara, wato maimaita umra a shekara guda daya. An gane ku? An karhanta mutum ya maimaita umra sau biyu ko fiye da biyu a shekara ɗaya. Lil ulama'i fi mas'alati tikrarul umrati fil 'amil wahid qawlani. Malamai suna da zantuttuka guda biyu game da mas'alar maimaita umra a shekara guda, a shekara ɗaya. Malamai suna da mas'aloli guda biyu akai. Al qawlul awwal, qawli na farko, misali ka samu dama kai umra da Ramadan kuma ka sake komawa kai umra da aikin haji, ko kuma kai umra a Ramadan sannan a cikin irin wannan watan na Muharram, ko da ke an shiga sabon shekara, ko kai umra a Ramadan kila sai ka koma cikin ko Shawwal ko Zulqa'ada sai ka sake yin umra. To ina hukuncin wannan? Shine malamai suka tattauna game da hukuncin maimaita umra a shekara guda daya. Qauli na farko, anna zalika makruhun. Akwai malaman da suka ce maimaita umra sau biyu ko fiye da biyu a shekara guda makaruhi ne. Wa huwa qaulul Hasan, wannan shine qaulin Hasan al-Basri wa Ibn Sirin da Ibn Sirin wa An-Nakhai da Ibrahim An-Nakhai, wa huwa madhhabul Imam Malik, kuma wannan shine mazhabin Imam Malik, wa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kuma wannan shine ra'ayi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba. Wa hujjatum, hujjar waɗannan manyan malamai na cewa ka je kai umra a shekara guda kuma ka sake koma ka sake maimaita a disam shekara makaruhi ne, hujjar su annan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, lam ya'tamiru fi 'amin marratayn, ba a taba samu sun yi umra sau biyu a shekara ɗaya ba. Fatukurahu ziyadatu ala fi'ilihim, sai ya zamto makaruhi ne yin ƙari akan aikinsu. Ba a samu annabi ya yi umra sau biyu ba a shekara, ba a samu wani cikin sahabbai ya yi umra a shekara ɗaya sau biyu ba. To wannan sai ya zamto makaruhi ne mutum shi kuma ya yi ƙari akan aikin annabi da sahabbai. Wali annal umrata hiya alhajjul asgar, domin ita umra ita ce hajjul asgar, wato aikin hajji ƙarami. Wal hajju, shi ku aikin haji, la yushra'u fil 'ami, ba a shar'anta yin sa ba a shekara, illa marratan wahida, sai sau daya.
fakadhalika al-umratu suka ce haka ita ma umra din an ji ra'ayin malamai na farko ko to a karkashin wannan ra'ayin na malamai na farko shi ma iba wato Abul Hasan Ash-Shadili shi ma ya tafi cewa an karhanta maimaita umra a shekara guda fiye da sau daya na fata an gane kaga ashe yana da salaf akan wannan ra'ayin nasa al-qawlu thani to sai kauli na malamai na biyu anna tikraraha mustahabun malamai ne suka ce a ba wani karhanci ka je umra a cikin watan safar ka sake komawa a cikin watan ainin wato rabi'ut thani sannan ka sake komawa da ramadan sau uku a shekara ɗaya ma duk babu matsala suka ce an so yin hakan ma wa huwa madhhabul jumhur kuma wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai shine ra'ayin jumhur minhum daga cikin jumhur da suka ce mustahabbi ne ma mutum in ya samu dama ya maimaita umara fiye da ɗaya a shekara akwai ata ibn abi rabah akwai tawus ibn kaisan al-yamani akwai ikrima wa huwa madhhabu ash-shafi'i wa ahmad wannan kuma shine madhhabin imam ash-shafi'i da imam ahmad wal marwiy an ali kuma shine abinda aka ruwaito daga sayyidina ali ibn abi talib wa ibn umar da abdullahi dan umar wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wa aisha da nana aisha radiyallahu anil jami' wa hujjatuhum hujjar wa innam manyan sahabbai da manyan malamai da tabi'ai wato shine hassan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala mutaba'atil umra annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ya kwadaitar da wato bibiyar wato mutaba'atil umra jeranta umra wal ikthari minha da kuma yawaita ta kama fi kauli kaman yanda yazo cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam al umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma an gane ko kaga wannan kaman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwadaitar akan a dinga bibiyar da umra kana yin wannan ka sake komawa kana yin wannan ka kuma komawa kana yin wannan ka kuma komawa in ka samu dama saboda annabi ya ce umra zuwa umra kaffara ce ta abin da ke tsakanin su kaga kenan misali ka je umra cikin wannan watan al-muharram sai ka sake samun dama sai ka koma a cikin watan Rabi'ul Awwal to yanzu kaga an kankare maka abin da ya gudana tsakanin Muharram zuwa Rabi'ul Awwal sai ka sake komawa cikin watan Rajab sannan ka kuma komawa cikin watan Ramadan to kaga nan ma an sake kankare ma abin da ke tsakanin su saboda wannan hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wanda mun karanta shi hadisi ne na Imam Bukhari ko Imam al-Bukhari hadithi na 1773 Imam Muslim hadithi na 1349 wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal hajj wal umrati wato ku bibiyar da aikin wato tsakanin aikin haji da umra ku bi bayan aikin haji da umra fa innahuma yanfiyanil faqara domin aikin haji da umra suna kore talauci wa dhunuba suna kore zunubai kama yanfil kiru kaman yanda zigazigi yake kore khabathal hadid dattin bakin karfe wa dhahabi da zinari wal fidda da azurfa wannan hadisi Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi hadisi na ainihin wato 1807 Imam an-Nasa'i a mujalladin sa na biyu shafi na 115 kuma hadithi ne sahihi yana cikin sahihul jami' hadithi na 2899 wallazi rajjahahu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala amma a cikin waɗannan ra'ayoyin ra'ayin da babban malami ibn al-qayyim al-jawziya ya rinjayar tsakanin wa'annan aqwal guda biyu huwa madhhabul jumhur shi ma yana tare da ra'ayin jumhur wa huwa istihbab tikraruha shine mustahabbancin maimaita umra fiye da sau daya a shekara lakin bi shartin sai dai shi ibn al-jawzi wato ya sa sharadi ya ce da sharadi sharadin shine an yakuna fi asfarin mutaaddida ya kasance cikin tafiya mabambanta wato cikin tafiye-tafiye mabambanta ko cikin satin da akwai cikin karatuka wani majalisi wani ya tambaya yace za ka ga bayan an yi aikin haji kuma wasu suna ta zuwa suna sake yin umra wani ma sai ya yi fiye da sau daya to kaga shi ibn al-qayyim yana ganin ana so a maimaita umra din amma kowace umra in zakai sai kai mata tafiya mai cin gashin kanta misali da kai ta cikin Muharram sai da ka gama sai ka dawo kasarku sannan cikin watan Rabiu Tsani sai ka sake samun dama sai ka kuma biyan kudin ticket sai ka kuma zuwa in ka je kai sai ka kuma dawo in ka dawo cikin Rajab sai ka sake samun dama sai ka kuma biyan tikiti sai ka kuma zuwa kai sai ka kuma dawo in ka dawo da Ramadan sai ka kuma samun sukuni sai ka kuma biya sai ka kuma zuwa kai sai ka kuma dawo wannan in ta irin wannan siga kai an so yin haka kar mutum kawai yana can a zauna kawai in yayi umara yayi zo yayi dawafi yayi sa'ayi an gane ko sai je sa dan asko wani ma sai ga an dan gutsuri gashin sa kawai sai kuma zuwa sai sake yin wata sabuwar niyya sai kuma zuwa ya kuma yin sa'ayi ya kuma yin dawafi sai je sai a kuma dan datsar gashin sa wai sai yayi umara kamar guda 10 ko guda 5 ko guda kaza kafin ya dawo a tafiya da to kaga sai ya zamto kenan an so maimaita umra fiye da sau daya a shekara amma da sharadin kowace umara kai mata tafiyar ta kanta an fahimci maganar amma idza kana fi safaratin wahida Ibn al-Qayyim yace amma idan ya zamto a cikin tafiya guda daya mutum yace zai maimaita umra fiye da daya fa inna wato yace zai maimaita umra da yawa a tafiya daya fa innahu yushra'u lahu umratun wahida to in a tafiya daya ne to abinda aka shar'anta masa yayi umra kwaya daya mafhum qala sallahu qala rahimahullah Ibn al-Qayyim yake cewa wa inna ma kana umarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluha domin dukkan umrar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gabaki daya dakhilan makkata duk yana cikin garin makka ne yana cikin garin makka wa kada aqama ba'dal wahyi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ba'dal wahyi bayan an saukar masa da wahyi bi makkata a garin makka 13 sana shekara 13 lam yunqal anhu annahu utamara kharijan min makka amma ba a taba ruwaito cewa yayi umra daga waje min makkata daga wajen makka tilkal muddati wato tsawon wannan shekarun ba asalan a asali wato asali ba a taba samu ba a taba ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin garin makka ya fita ko zuwa tan'im ko ji'rana ko wani guri cikin hillo ya dauko haramar umra ya shigo cikin garin makka yayi ba taba samu yayi ba a tsawon shekara 13 bayan an saukar masa da wahayi fal umratu allati fa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umrar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa shara'aha kuma ya shar'anta ta umratu dakhili ila makkata wato umrar wanda ya shigo cikin garin makka an gane ko ba wanda yake cikin garin makka ba yanzu kaga wanda su wannan wanda ake magana wanda suke umra da yawa a tafiya daya zaka ga yana da same area da yana cikin haramin kawai sai dauki harama sai ya dawo sai ya dawafi ya sa'ayi sai a dan aske wani bangare na kansa wai ya gama wannan kenan yayi umra daya sai ya sake zuwa ya sake yi to shine sai malai yake cewa duk umrar da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to yayi ta ne wato wata umrar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta to wanda mutum yayi ta ne daga waje ya shigo cikin garin makka la umrata man kana biha ba umrar wanda yake cikin garin makkan ba fa kharaja ila al-hilli sai ya fita zuwa hillo liya'tamira wa dan yi umra yanzu kaga su waɗanda suke yin wannan umrar da yawa a tafiya daya za ka ga idan mutum yayi ta farko sai kuma wai ya gama ta sai ya fita hillo ko tan'im ko ji'rana sai ya sake yo harama sai kuma shigowa in ya shigo sai ya sake zuwa ya dawafi ya sa'ayi sai a kuma dan askar wani bangare na kansa kadan ya gama umara sai ya sake komawa hillo ko tan'im ko ji'rana ya kuma dauko harama ya kuma shigowa ya sake zuwa ya dawafi ya sa'ayi ya saisaye sai haka suke yi to shine malai yake nuna cewa umrar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ba irin wannan bace wace ce irin wanda mutum dama ba a cikin makkan yake ba daga waje zai shigo to sai ya shigo da haramarsa ya zo ya yi ta ya tafiyarsa annabi shekara 13 a makka duk da waɗannan hadisan na falala annabi ba taɓa samu yana ta maimaita umra ba a matsayinsa na wanda yake cikin garin makka ya fita zuwa tan'im ko hillo ko wani guri ya dauko harama ya shigo ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito yayi haka ba kun fahimci me malai yake nufi ولم يفعل هذا على أهده أحد قط باب ونتكين زامن النبي صلى الله عليه وسلم دي إرن ونن أمرر إلا عائشة وحدها سينان عائشة إتكالي رضي الله عنها من بين سائري من كان معه أسكانوا وإن دسكي تارد النبي صلى الله عليه وسلم باب وندي إرن ونن أمرر تا yana cikin garin Makka ya fita cikin ya fita wajen Makka ya dauko harama ya kuma dawowa cikin garin Makka ya zai umra cikin sahabban annabi babu wanda yayi irin wannan sai na Aisha ita ma barkaji li annaha kanat ita ma domin ta kasance ahramat bil umra farkon zuwan su tayi harama za ta yi umra ne fa hadat sayyidina haida ya zo mata fa amaraha to kuma lokacin ya kure kan ta gama jinin haida ta ce za ta yi umra lokacin aikin haji ai kamar yanda muka karanta in kun tuna hajjatul wada annabi ya zo ranar 4 ga wata kaga saura kwana 4 a fita daga garin Makka a tafi Mina to tayi haramar umra sai kuma ga jinin al'ada ya zo mata to da ya zo mata fa amara ha sai annabi ya umarce ta fa adkhalatil hajj ala al umra sai ta shigar da aikin hajjin akan umra fa sarar qari natun sai ta zamto tayi kirani an gane ko da ita kila ta mattu ita yi tayi niyyar ta zo tayi umra daga baya kuma ta dauki haramar aikin haji to kuma ga lokaci ya kure sannan kuma ga jinin al'ada ya zo mata babu isasshen lokacin da za ta yi irin ta mattu din to sai annabi ya ce yanzu sai dai tayi kirani kun fahimci wannan matsalar fa wajadat fi nafsiha to sai ta zamto kirani tayi da haka sai ta dan samu damuwa an yarji as-sawahi batiha abokanan zamanta ko kace kishiyoyinta kenan abokanan zamanta su koma bi hajjin wa bi umratin mustaqilla su koma gida garin Madina kowaccen su cikin waɗanda aka zo da su a wannan tafiyar tayi aikin haji kuma tayi umra mai cin gashin kanta wa tarji'a amma ita kuma ta koma gida hiya ita bi umratin da umrar da dhimna hajjatiha take cikin kunshin aikin hajjinta wannan shine korafinta kuma shine yasa ta shiga damuwa ma'ana duk abokan zamanta kowace da tazo ta samu damar yin umra mai cin gashin kanta an gane ko sannan daga baya kuma kowace su tayi aikin haji kaga kenan kowace ta koma tayi umra cikakkiya ta kuma yi aikin haji cikakke to ita korafin na Aisha shine yanzu idan ta koma duk da cewa kaga ita ma ta hada aikin hajjin da umara amma ta hada su ne a hadatin da kirani ta yi ita kuma so take kaman yanda sauran abokan zamanta kowannen su yayi aikin umara daban sannan haji daban ita ma ta samu haka to bayan an gama aikin haji sai ta nuna damuwa tana korafin ko tana ganin cewa abokan zamanta za su koma da waccan falalar ita kuma bata samu ba to shine fa amara akhaha anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci dan uwanta an yi umiraha min at-tan'im yace ya raka ta taje ta dauko haramar umra daga tan'im kun bayyanci kissan na Aisha ka koma cikin zadul ma'ad mujalladi na biyu shafi na 90 fal khulasatu dunkulallan zance akan wannan mas'ala anna man kana fi mithli hali Aisha duk wanda ya tsinci kansa a irin halin da na Aisha ta samu kanta bi haythu lam ya'tamir ta yanda bai samu damar yin umra ba qabala al-hajj kafin aikin haji li udhrin sabida wani uzuri yajuzu lahu ya halatta bin nisba ilayhi ma'ana shi game da shi an ya khruja ya fita ila al-hill zuwa wajen harami li yuhrima bi umratin dan ya dauko haramar umra wannan kaga duk wanda yake ya tsinci kansa irin halin da na Aisha ta tsinci kanta to shi ma zai iya yin irin nata wa amma man kana i'tamara qabala al-hajj amma wanda shi ya samu zuwa da wuri yayi umrar sa cikakkiya tun lokacin aikin haji bai yi ba fala yushra'u lahu hina izin tikrarul umrati to shi ba a shar'anta masa ya maimaita umra ba fi tilka safarati a wannan tafiyar wallahu a'lam matsala ta fito? Na'am? An gane ko? Kenan kaga abinda wasu suke yi na wannan bayan mutum ya gama aikin haji ya dauki harama ya koma hillu ya dauko haramar umra ya shigo ya zo ya sake yin umra ya gama ya kuma koma ko sau daya ko sau biyu ko gurgurdan yanda yayi to ashe wannan ba daidai bane ko? wanda ma suka ce ana son maimaitawar yawan maimaitawar so sun ce sai dai kowace ai mata tafiyar ta daban a koma cikin tawdihul ahkam lil basam mujalladi na 3 shafi na 247 bi tasarrufin akwai ɗan canje canje ba wato kalma da kalma ya dauko maganar daga cikin ita shi tawdihul ahkam ba shine bi tasarruf qala al musalli wa tafsudu bil jima' ita ma umra tana lalacewa idan mai yin umra kan ya gama ta yi jima'i ma'ana ya sadu da iyalinsa wa ma fi ma'anahu da dukkan abin da yake daukar ma'ana irin ta jima'i idza waqa'a idan abin wato hakan ta faru qabalan qida'i arkaniha kafin mutun ya cika rukunan ita umra din sai ya kusanci iyalinsa to umrarsa ta lalace kamar yanda aikin haji shi ma kan lalace idan aka yi irin wannan mu'amalar ta iyali kafin lokacin da shari'a ta bada damar yi wato yayi alqawlu fil umrati fi hadhihi al mas'ala kal qawlu fil hajj wato magana akan umra a wannan mas'ala kaman maganar da aka tattauna da kai ne a cikin aikin haji ghaira annal mu'tamira kawai bambancin mai aikin haji da mai umra shi mai umra lahu sa'atun min al waqti yana da isasshen lokaci yana da yalwa ta lokaci ya qadhiha fihi da zai iya rama umrarsa a ciki tunda dama ita umra a bace wanda za a yi ta lokaci guda ko to sai mutun yayi irin wannan bai gama rukunan umra ba sai ya sadu da iyalinsa yanzu umrarsa ta lalace to amma tunda ita umra a bace wanda ba kamar aikin haji ba to zai iya sake koma ya dauko harama yazo ya sake yin umrar ya rama ta wa amma man kana i'tamara qabla al-hajj to mun tafi wani waje ko yake cewa fa idha fasadat umratuhu bima dhukira fa alayhi an yastaghfira Allah dan haka idan umrarsa ta lalace sanadiyar abinda muka ambata ma'ana na kusantar iyalinsa fa alayhi an yastaghfira Allah ta'ala to wajibi ne akan sai ya nemi gafarar Allah thumma ya'uda ila al-hill sannan sai ya koma hillu ko jirana ko tan'im ko waninsu wayuhurima ya saki dauko harama marratan ukhra wato karo na biyu wa idza fasada al-hajj amma idan aikin haji ne ya baci fa innal hajja to shi mahajjacin da kafin ya gama rukunan aikin hajjinsa kafin yayi at-tahallul sai ya kusanci iyali to ma'amurun bit tamadi fihi fasidan an umarce shi da ya ci gaba da yin aikin hajjin nasa a lalacen aikin hajjin ya lalace amma zai ci gaba da yi wala yajuzu lahu al-khuruj minhu kuma baya halatta ya fita daga aikin hajjin yace tunda dai ya riga ya bata shi kawai shikenan haka zai ci gaba da yi hatta yutimmahu har sai ya cika aikin hajjin nasa ala fasadihi duk da lalacewar ta sa thumma yaqdihi sanan shekara mai zuwa ya dawo ya rama kun bayyanci bambancin umra da aikin haji ko kaga ita in umra ce akwai isasshen lokaci zai iya dawowa ya istighfari kuma ya sake ta amma in aikin haji ne ya lalace ba damar gyarawa haka kuma zai karasa shi a lalacen sannan kuma zai dawo ya rama mala ya ciro wannan magana a cikin at-tamhid mujalladi na 12 shafi na ainihin wato 77 an shafi'i magana ce da ya ruwaito ta daga imamu shafi'i rahimahullah khatimatu rifewa kamar malam yana so zai maganar rife maganar matsalar aikin haji kenan da umra to sai ce khatima rifewa fi ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam wato zai rife wannan babi ko wannan tattaunawa ta haji da umra akan ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala al musannif abul hasan ash-shadhili yace idza kharaja al insanu min makkata idan aka ce mutum ya fita daga cikin garin Makka ma'ana ya gama aikin haji faltakun niyyatuhu wa azimatuhu to niyyarsa da azamarsa ta kasance ziyaratan nabi sallallahu alaihi wasallam ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam id ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam domin ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnatun sunna ce mujma'un alaiha da malamai sun hadu akan ta wa fadilatun kuma falala ce muraggabun fiha da ake kwadayi a cikin ta فإذا أمه الزائر دان هكا إدم مزيارتر النبي صلى الله عليه وسلم ينفع تشيشي لا يشرك معه غيره تو كدا يهدى شتارة وننسى معنى كدا يقدر تشيوها با النبو كوي زي زيارتها با دقنن زي زيارتوانا زي زيارتوانا كوي يتفي أكن ياتهو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كوي لأنه عليه الصلاة والسلام أبو الحسن الشاذلي يقول دومين النبي عليه الصلاة والسلام متبوع لا تابعون متبوع شي أكيبي لا تابعون باشي زيبو با باشي نمي بي با شي أكيبي الدكتور كو البروفيسور محمد منصور يكي تيوى رحمه الله حافظه الله يكي تيوى إذا تم الله للحاج نسكه idan Allah madaukakin sarki ya bada dama ga mahajjaci ya gama aikin hajjin sa wasara lahu muttasi'un min alwaqti ya zamto kuma yana da yalwar lokaci yana da sauran lokaci na zama a cikin kasar shuri'at lahu to an shar'anta masa ziyaratu afdalil biqa ya ziyarci fiyayyen wuri ba'da makkata bayan garin makka fiyayyen guri a ban kasa ban da garin Makka wa hiya tabatun shine garin Taba Madinatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad sahha fi fadliha wa fadli masjidihi alaihi salatu wassalam ahadithun kathiratun hadisai masu tarin yawa sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da falalar garin Madina da falalar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minha daga cikin hadisan falalar mayali ga wasu da zaka ji na farko an Jabir bin Samura an karbo daga Jabir bin Samura radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Jabir bin Samura yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الله تعالى سمى المدينة طابة الله تبارك وتعالى ده كان سيرطا وغرم مدينة سونا طابة أنغاني كو؟ إيه الله مدوك كن سيركي شي سنيا وغرم مدينة طابة ده أكا ده كن سونا ينتا أكوي طابة أنشي أن أمبتشت ده طابة سبيد الرائحة الحسنة غريني ميك دات انكمشي kamshin sa kawai mai dadi ne wasu kuma suka ce an kira shi da suna Taba shi garin Madina saboda gari ne at-tayyibu at-tahir gari ne tsarkakakke tsaftatacce wasu suka ce an kira garin Madina da suna Taba li khulusiha min ash-shirki saboda kubuta da tsarkakar garin daga shirka da kuma ma'abota shirka wasu suka ce an kira garin da suna Taba litibiha lisakinha saboda dadin zama ga mazaunin cikinta tana da dadin zama wasu suka ce an kira garin da suna Taba min tibil aish fiha rayuwa tana da dadi a cikin garin wasu suka ce an kira garin da suna Taba saboda litibi turabiha wa hawaiha kasatta akwai dadi sannan iskar garin ma daban take Allah madaukakin sarki ya azurta waɗanda basu je ba su je wanda suka je kuma Allah ya azurta su su koma. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi na 1385. Wannan ɗaya ne daga cikin hadisai na falalar babban gari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala ya sanya masa suna Taba. Wa an Abi Hurairah radiyallahu an an karbo hadisi daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal madinata kalkiri tukhriju alkhabitha la taqumu as-sa'atu hatta tanfil madinatu shiraraha kama yanfil kiru khabath alhadidi annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal madinata lallai garin Madina kalkiri kamar zigazigi yake to khurijul khabitha da yake fitar da datti la taqumu sa'a alqiyama ba za ta tashi ba hatta tanfil madinatu shiraraha har sai Madina ta kori a shararan cikin ta kama yan filkiru kamar yanda ka san zigazigi yana kore khabathal hadidi dattin bakin karfe to haka Madina zata kore dukkan wani asharari da fasikin cikin ta an gane ko wannan kaga shi ma hadisi ne da yake nuna falala na ainihin wato wannan gari na Madina koma cikin wato sahih muslim hadisi na 1381 hadisi na uku ana Abdullah ibn Zaid radiyallahu an an karbo hadisi daga sahabi Abdullah ibn Zaid Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna annabi yace tsakanin gidana da minbari na dausayi ne daga dausayin gidan aljanna tsakanin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka sani wannan rauda ce wato dausayi ne daga dausayan gidan aljanna wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 1195 Imam Muslim hadisi na 1390 hadisi ne mutawatiri kamar yanda bayanin sa zai zo nan gaba wa anhu radiyallahu an daga dai sahabi Abdullah ibn Zaid Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatun fi masjidi hadha yin salla a wannan masallaci nawa khairun shi yafi alheri min alfi salatin fiye da salla dubu fi gairihi a waninsa min almasajidi daga masallatai illa almasjid alharam banda masallaci mai alfarma banda masallacin harami in kai sallar azhar a masallacin Madina to wanda bai yi sallah a can ba sai yayi sallah dubu kuma bai kamo ka ba domin annabi cewa yin sallah guda daya a masallacin sa tafi sallah dubu a wani masallacin wanda ba nasa ba in ka dauke masallacin harami shi kuma masallacin harami 100,000 annabi ya ce in mutun yayi sallah a masallacin harami to wato yana da lada 100,000 ko tafi sallah 100,000 da zaka yi ta a wani masallacin wanda ba shi ba da haka mutun yayi azhar a can 100,000 la'asar 100,000 magariba 100,000 shi sa suka ce kuskure ne mutane su dinga cewa sun fi son su zauna a Madina lalle kam yanayin da dadin zaman da mu'amalar mutanen garin zaka ji Madina tafi dadi amma ga wanda yaje domin ya tara madudul lada to ai madudul lada yana nan kaga can masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah dubu wannan 100,000 kaga akwai tazara mai yawa a ciki na fata an gane wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 1190 Imam Muslim hadisi na 1394 wa anhu sai hadisi na gaba daga dai Abdullah ibn Zaid radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajida masjidi hadha wal masjid al-haram wal masjid al-aqsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a daura sirdi ba a shirye tafiya ta musamman a sai ticket a yi bankwana a yi guzuri dan a ziyarci wani masallaci cikin masallatai sai masallaci guda uku masjidi hadha wannan masallacin nawa manzo Allah ya nuna masallacin sai yace masallacin sa ne kadai zaka taso daga wata nahiya ta duniya daga wata kasa ka yi takakkiya ka yi shiri ka yi guzuri ka sai ticket ka yi passport dan ka kai ziyara wannan masallacin yace sai dai masallaci na wal masjidil haram yace sai kuma masallaci mai alfarma masallacin harami wal wa masjidil aqsa sai kuma masallacin al aqsa masallacin qudus su kadai ake iya yin shiri na musamman a yi takakkiya a yi guzuri a sai ticket a yi passport dan a ziyarce su wayannan masallatan guda uku ne kawai na fata an gane da haka yin takakkiya da guzuri da kudin mota dan a ziyarci hubbaran shehu kuskure ne koi masu yi na fata an gane wa fi riwayatina wata ruwaya la tashuddu wa huwa hadithun muttafaqun alayh رواه جمع من الصحابة حتى لا يكاد حتى لا يكاد يكون متواترا حتى لا يكاد يكون متواترا yace wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim duk sun fitar da shi wato rawahu jam'un min as-sahaba sahabbai masu tarin yawa sun ruwaito wannan hadisin har ma kana iya cewa ya kusa ya zama hadisi mutawatiri ka duba takhriju ahadithihim fi thamar al-mustatab fi fiqh as-sunnah wal kitab lil albani mujalladi na biyu shafi na 549 zuwa 558 sai mu tashi wannan gabar ta Sheikhul Islam an ce lokaci yayi ko to sai mu tashi magana Sheikhul Islam game da ko da yake wannan gabar bari mu shigar da magana Sheikhul Islam din sai mu tsaya fa hadal hadith ko qala Sheikhul Islam fi hadal hadith Sheikhul Islam shi ma yayi magana akan wannan hadithin yace wa huwa hadithun mustafid wannan hadithi ne shahararre ajma'a ahlul ilmi ala sihhati wanda malamai ma abuta ilmi sun hadu akan ingancin wannan littafi wa talaqihi bil qabul kuma sun karbe shi hannu bibi wa tasdiq da kuma gaskatawa ka koma cikin majmu'atu ar-rasail al-kubra mujalladi na 3 shafi na 53 insha Allah sai mu tsaya fa hadal hadithu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك